من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا غا الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكوا ميشيني هدا مو أولنا مسلاتي ميتارين البركة بابا مسلاتي جوما آنان انتكين غرين دوس انجار جغاوة أولنا يمتي نتلاتا واند يو أشرين دا ديغة رمضان hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma ya dace da 10 ga watan 3 miladiya 2026. Muna cikin suratul waqi'a sura ta 56 a jerin surorin alqur'ani, wanda gashi mun tashi aya ta 58 ko kuma aya ta 58. Allah subhanahu wataala ke cewa afara'aytum ma tumnun, kuma ne labari dangane da abinda kuke zubawa na digwamani a cikin mahaifan mata. A antum takhluqunahu, shin ku ne kuke halitta shi? Am nahnu al-khaliqun, ko ku mu ne masu halittawa? Nahnu qaddarna bainakumul maut, mu ne wanda muka kaddara mutuwa a tsakaninku. Wama nahnu bimasbuqin, kuma ba mu kasance masu gajiyawa ba. Ala an nubaddil amsalakum, game da mu canza wasu wanda suke makamantanku. Wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun, kuma mu sake halitta ku a cikin abin da ba ku sani ba. Walaqad alimtumun nash'atal ula, kuma tabbas kun san halittar farko. Falawla tadhakkarun, me yasa ba ku wazantuwa? Wannan ayoyi afara'aita afara'aita da za a jero kusan su hudu a cikin wannan jerin ayoyi, duka suna nuna mana dalilan kudurar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tabbatar wahadaniyya ta sa, ta yadda wannan ayyukan da Allah ya jero dole an sallama cewa haka suke, ba wanda zai musu su, kuma an gamsu cewa babu wanda zai iya wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa afara'aytum ma tumnun, ku bani labarin abinda kuke zubawa na digon mani a cikin mahaifar ƴaƴa mata. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara yadda jinsin halittu zai wanzu a ban ƙasa ila yawmil qiyama, ba wai sai ɗan adam shi kadai ba, jinsin kwari, jinsin dabbobi, jinsin tsuntsaye, halittun nan na ruwa da na kan tudu. Allah ya kaddara cewa wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn. Dukkan abinda kuka sani mun halicci dangi biyu, namiji da mace. Allah yayi wannan ta yadda wannan jinsin ba zai kare ba tunda Allah sama masa hanya ta karuwa ta yau da kullum. Shi yasa ya zaka ga cewa bukatuwa tsakanin bangaren jinsin maza da na mata na kowace halitta dabi'a ce Allah subhanahu wataala ya dabi'antar da su. Shi yasa babu wata makaranta da sai an tara dabbobi ko kwari ko tsuntsaye cewa ga irin yadda ya kamata kusata tsakanin maza da mata za ta kasance. Dabi'atan haka Allah ya gina kowanne. Tsuntsu ko kuma tsuntsaye namijin ya san shi namiji ne, macen kuma ta san ita mace ce. Haka nan jinsin dabbobi rago ya san shi namiji ne, tunkiya ta san ita ma mace ce. Haka nan abinda ya shafi kaji, matan kaji sun san su mata ne, zakaru sun san su maza ne, haka Allah ya yi su. Wani tsari ne wanda Allah ya gina halittu a haka. To kuma Allah sai ya sanya sha'awar juna, in ba dan wannan sha'awar da Allah ya kaddara ba, to kowanne zai nisanci juna kuma da wannan sai irin ya kare gabaki daya. To amma Allah sai ya kaddara wannan abu ne wanda yake la mahala, babu makawa. Shi ya sanya zaka ga cewa da bukatan sai an ci abinci, da bukatan sai an yi hutu idan an gaji, da bukata tsakanin jinsin maza da na mata, wannan kowa haka Allah subhanahu wataala ya shi a cikin abubuwa masu rai. Tsuntsu ne, kwari ne, dabbobi ne, na kowane bangare haka Allah subhanahu wataala ya gina su. Suna jin wannan ainihin a cikin zukatansu wata lalura ce wanda Allah subhanahu wataala ya gina su a kai. To Allah sai yake tambayar mu, yake cewa afara'aytum ma tumnun. Kuman labarin wannan aiki da kuke na zuba kwayoyin halitta ku a cikin mahaifan yaya mata. A antum takhluqunahu, ku ne kuke halittar abubuwan da ake haifawa wanda wannan kwayoyin halitta suke samarwa. Am nahnul khaliqun, ku mu ne masu halitta. Ni na san babu raba ɗayan biyu, dole mu ce Allah shi ne mai yin halitta. Allah yake cewa ayahsibul insanu an yutraka suda, alam yakun nutfatan min maniyyin tumna ko kuma yumna, thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyil mauta. Subhanaka Allahumma bala. Allah yake cewa yanzu dan adam yana zaton a bar shi sasakai, ba za a ce yi ko ka bari ba. To sai Allah sai ya koro masa yadda matakan halittarsa suka kasance, ta yadda ba zai yi ai irin wannan tsarin a halitta kuma a ce haka kawai shikenan ka je ka yi shiriri tar da kaga dama ba, ba zai yi ba. Allah ce alam yakun nutfatan, bai zamo ba wato ainihin wani igo, min maniyyin yumna, daga wani wato ainihin ruwan mani da ake zubawa ko tumna ko yumna duk an karanta. Allah subhanahu wataala yake cewa alam yakun nutfatan min maniyyin tumna thumma kana alaqatan, sannan kuma sai ya kasance wani gudan jini. Hadithin Ibn Mas'ud, Allah ya kara masa yadda ya fayyace mana wannan abubuwa, cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak wa yu'maru bi 4 kalimatin. Sai aka ce bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun aw sa'id. Ibn Mas'ud, Allah ya kara masa yadda yace ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa inna ahadakum lallai duk wani daga cikin ku wanda Allah ya nufin halittar sa to ga yanda tsarin yake kasancewa yujma'u khalquhu ana tara halittar sa fi batni ummihi a cikin mahaifiyarsa 40 yawman nutfa tsawon kwana 40 yana digon mani thumma yakunu alaqatan mithla dhalik sannan sai ya zamo wani daskararren jini irin wannan kwanakin ma'ana wasu 40 din an samu kwana 80 thumma yakunu mudghatan mithla dhalik sannan sai ya zamo kamar tsoka kwatankwacin haka ga 40 ga 40 ga 40 120 an sami wata hudu thumma yursalu ilayhi almalak to daga nan kuma sai aiko masa mala'ika fayanfuku fihi ruh sai ya busa masa rai wa yu'maru bi arba'i kalimatin to daga nan sai umarni da wasu kalmomi guda hudu nan da aka ce fayanfuku fihi ruh malamai suka ce to wannan shi ya nuna duk wanda suka zubar da ciki da ya kai wata hudu sun yi kisan kai domin an riga an gura masa rai kuma duk matar da ta yi bari bai kai wata hudu ba to wannan jinin da zai biyo baya ba sunansa jinin haihuwa ba idan sakin ta akai bata fita daga idda ba in mutuwa akai aka barta nan ma bata fita ba kuma wannan jinin ba zai hana ta duk wani abu da aka sani na addini ba domin bai zamo damu nifasin ba ya zamo damu fasadin to saboda ka Allah subhanahu wataala shine yayi wannan tsari kana cikin nan lokacin da ka cika wata hudu tif wayu umaru bi arba'i kalimatin zai umarni da wasu kalmomi guda hudu Allah shi ya halice mu ya san mu dan adam guda ne wajen kwadayi aka mutu Allah sai ya ce bi katbi rizqihi tunda shine da ake fafutuka ina za ka neman abinci daga ina neman abinci mai kake neman abinci in barawo ya sata aka mashi ya ce abinci yake nema wanda ya damfara ya ce abinci yake nema kowa abinci a titi to Allah sai ya rubuta arzikinka tun kafin ka zo duniya anan dan a kwantar maka da hankali kasancewa alƙawarin Allah baya tashi mun sha faɗa irin wannan munasaba arziki da Allah zai wa dan adam akwai wanda zaka ce gundarin sa basic din sa to sannan akwai kuma wanda zai zo ta fuskan kaman allowances ta wasu ayyuka da zaka yi kuma Allah ya maka dadi amma wancan na fil azal din to haka ake rubuto shi kowa da abin da Allah dai ba masa wani kadan wani tsakatsaki wani kuma da yawa kuma gurgurdan hikimar Allah da Allah ya sanka kuma ya san me ya dace da kai kuma yake so ya gudanar da kai yadda ya tsara bi katbi rizqihi sannan wa ajalihi za a rubuta ajalinka wani ya doguwar rayuwa wani ya tsakatsakiya wani ya gajeruwar rayuwa kowa da abin da Allah ya yi masa to shine Allah yake cewa alam yakun nutfatan min maniyyin tumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa Allah ya halicce shi kuma ya daidaita halittar sa fa ja'ala minhu zawjayn Allah ya sa dan adam ya zamo jinsi biyu azkar wal unsa ko dai ya zamo namiji ko kuma ya zamo ainihin mace Allah sai yake cewa alaysa zalika biqadirin ala an yuhyil mauta yanzu wanda yayi wannan aikin daki daki a bisa kyakkyawan tsari irin wannan kuma shine ashe bashi da iko a bisa ya tayar da mata ce Allah yake cewa wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah shine yake kaga halitta babu ita sannan kuma ya rasar da wannan kuma ya dawo da ita kuma wannan shine mafi sauki a wajen Allah subhanahu wataala in har kirkirowa bata yi wahala ba to mayarwa ba za ta yi wahala ba shi yasa a wata aya Allah yake cewa awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ɗaya daga cikin mushrikan Qurayshawa wasu suka ce Annadhr ibn Harith da ya ci kai batsi sai zo ya sami wani tsohon kashi wanda ya dade ya zagun yake marmashe shi urana tashi gaban Maki alayhi salam yake ta wai kana cewa in an mutu za a tashi to yanzu waye isa ya tashi wannan kaji karan bara ya manta da cewa waye sabar da shi lokacin da babu to Allah yake cewa shin yanzu dan adam awa namir al-insanu anna khalaqana min nutfatin bai san cewa mu ne muka halice shi da digon mani ba fa idha huwa khasimun mubin kuma sai gashi mai tsananin husuma da jayayya wa daraba lana mathalan kuma har yake buga mana wani misali wala siya khalqa yaman ta halittarsa kala yace man yuhyil idhama wa hiya ramim wane ne sai raye wannan kashi bayan ya raddadage ya lalace ya zugunye wai sai wannan Allah sai bashi amsa a takeice yace kul yuhyi allazi ansha'aha awwal marra wanda ya kage shi tun karan farko to shine zai mayar da shi kuma ba wai shi kadai ba wa huwa bi kulli khalqin alim kuma shi masani ne dangane da kowace irin halitta to saboda haka anan Allah subhanahu wataala sai yake cewa afara'aytum ma tumnun kuma da labari abinda kuke zubawa na digon mani a cikin mahaifan ƴaƴa mata a antum takhluqunahu shin ku ne kuke halittar sa ku halitta abinda kuke so a haifa muku kuke so ku gani am nahnu al-khaliqun ko ko mu ne masu halitta amsa Allah shine mai halitta don inda ba shine mai halittar ba na farko dai to da sai a ce duk wani digon mani dole ne ya samar da halitta kuma ko ya zamo jinsi kaza a ko da yaushe to dan Allah ya nuna cewa shi ruwan mani ba shine yake samar da halittar ba sai ya ce lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ard mallaka samai da takasaita Allah ce shi kadai daga cikin dalilan haka yakhluqu ma yasha shi yake halitta abin da yaso ka auri mata ka ce kai ta sakawa a gaban mota shikenan ka je ka auro ta sai ta zo ta haifi wani da ba yadda yake ko ta ya ba yadda take kun ba kai saka ce ta hadiye ta ta haifo ta ba bai shawara da kai ba haka aka so a baka dan ko ya ma ko bai maka ba haka Allah ya so yar ko ta ma ko ba ta yi maka ba haka Allah ya so ta fuska halitta sannan kuma halin yazo shi ma yadda Allah ya tsara ko ya zamo na kirki ko aka sin haka Allah ka sa ya musu zamo na kirki
amin
wani kaga Allah ya masa ni'imar ƴaƴa rututu 10 20 30 40 kuma duk mutanen kirki masu tarbiya masu saiti wani kaga an jarrabe shi dan bai wuce biyu ko uku ba sun zamo NTT ɗan daba fitsararru wallahi mu mun gani ƴaƴa maza akwai wanda na san shi ƴaƴansa maza ga sunan samari zagada zagada amma wallahi sai ya dauki nika ya kai shi da kansa azanallahu ajarna min hadhihi alwilada Allah ya kiyaye mu daga irin wannan ƴaƴa to saboda haka Allah sai ya ce halittar samai da kasai ta sace ya khaluqu ma yasha shi yake halittar abin da yaso kuma sheda a bisa wannan yahabu liman yasha'u inatha shi yake baiwar ƴaƴa mata zalla ga wanda ya gada ba wani ai ta haihuwar matan amarya ta haifi ƴa mace ɗaya biyu uku yace bari yawo wata amariyar kila adace ita ma ta zo ta dinga zubo ƴaƴa mata ya karo ta uku ita ma ƴaƴa mata ta hudu ma ƴaƴa mata har da in ta gwaye yi duwi duniya Allah yake bashi da mijin haka Allah ya ga dama wa yahabu liman yasha'u dhukur kuma in ya ga dama ya baiwa ƴaƴa maza zalla ga wanda Allah shi ma ya ga dama tai ta haihuwan mazan tai ta haihuwa kai shi fa yana so ya kafi ya bace sai zai auro wata ita ma tai ta zubo ƴaƴa mazan har ya mutu ba zai ga mace ba ni na gani akwai aboki na wanda muka yi primary tare mahaifi kusan su takwas ne maza ko tara a ɗakin su dattijan ya auro wata ita ma tai ta haihuwan mazan har dai duk suka koma ga Allah ba ya fi mace a gidan ba tsarin Allah kenan aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha ko kuma ya cakuda maza da mata akwai matar da na santa in ta haihu yanzu mace to insha Allah cikin gaba namiji na gaba mace na gaba namiji haka take haihuwarta wani kuma a matan Allah zai wannan bambanci akwai mutumin da na san shi matan sa biyu kowace haihuwa ina jin tara tara wannan maza zalla wannan mata zalla ita mai mazan sai ta haifi ƴa mace tana ta murna ita ma sai ta mutu ba ta kai ko ina ba saboda haka yanzu suna da zuriyar mazan sha'anin Allah subhanahu wataala to sai yace wa yaj'alu man yasha'u qima kuma wanda Allah ya ga dama ya saka shi zama bakarare bai haihuwa akwai ɗaya daga cikin ƴan uwana matansa uku har ya koma ga Allah ko bari ba a taba yi masa ba akwai wanda yake amini na ne ya rasu matansa hudu shi ma ko bari ba a taba yi masa ba duk yadda za a yi a je a yi wankin mahaifa a yi wane ne an yi an gama haka Allah ya so a yi to da a ce shi dugun maniyin shi ne mai tafirin sai ka ce to duk wanda ya sadu da mace maniyin sai ya shiga mahaifarta to dole sai ta haihu to a yi a yi a yi sai Allah ya kaddara ba za a haihu ba saboda me saboda shi ne alimun kadir masani kun mai cikakken iko in Allah ya baka akwai hikimar da ta sa ya baka in ya ki baka akwai hikimar ta sa bai baka ba in ya baka zallan akwai hikima in ya ta kudan ma akwai hikima kai dai duk wanda Allah ya baka roki cewa ya zama na kirki kuma ka gode ma Allah kada ka yi wato ainihin korafi ko ka yi mita yanzu ya za a yi a zo a ce kawai Allah ya taba mutum ƴaƴa mata wane yana da maza wane yana da maza wani lokaci sai ka ga ƴaƴa mazan su zamo ga su nan akwai ya babu haƙorin zomo wasu kuma ka ga cewa ƴaƴa mata su za su danga abu da ya kamata ka gani akwai wata kissa an ce makota biyu ne wannan yana da ƴaƴa maza wannan kuma da ƴaƴa mata har gori ake masa wai a abin nan wannan yana alfahari shine abul dhukur wannan shine abul ina ana masa shagobe to Allah sai da rabi wannan abin dukur din duk suka samu aiki wancan ya falla can wancan yana wancan gari wannan yana wancan kasa ba ko daya shi kuma abul inaf bi ya zamo sun yi aure ba nisa kuma Allah ya ba su maza mawadata wannan ta zo a share ɗakin sa a kawo masa abubuwa na more rayuwa a gyara ɗakin a sa tunare a kaza shi kuma wancan bawo Allah abu dhukur kullun zikau zikau shike ta kaiwa da kawuwa to ina dhukur din saboda haka Allah shike sa albarka ga haihuwar da ba ka roki mai albarka namiji ko mace ba a mazan bane ba a matan bane a wanda Allah ya ga dama ne to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ki ta antum takhluqunahu shin ku ne kuke halitta sa am nahnu alkhaliqun ko ko mu ne muke halittawa amsa shine Allah kai ne kake halittawa sai ce nahnu qaddarna bainakumul maut to tunda an yi bayani na rayuwa me zai biyo baya sai bayanin mutuwa an haihu an zo ban kasa ana kaiwa da kawowa to dole kuma mutuwa za ta biyo baya tunda Allah ya ce kullu nafsin dha'iqatul maut Allah subhanahu wataala ayyukansa suna nuna shi kadai ne Allah ya faɗi abubuwa tsawon shekaru kuma su taba canzawa ba yanzu dan Allah tunda Allah ya ce kullu nafsin dha'iqatul maut an samu wani mai rai wanda yake ban ƙasa ahlita Allah wanda yace shi ban da shi bai isa ba ko Allah ya masa tsawon rayuwa ko mai nisan jifa da ƙasa zata ko ta makale a wani gini ko ta bishiya dai to wannan bishiyar zata kwanta ginin zai kwanta jifa zata zo ƙasa to Allah ya ce kowa sai ya mutu kuma haka ake ta mutuwar shi yasa na fada a baya dangin mu da suke cikin ƙasa sun fi wanda suke kan ƙasa suna yawo yawa a halin yanzu to saboda haka Allah sai ce nahnu qaddarna bainakumul mauta wannan qaddarna akwai qira'a biyu jumhurin malamai sun karanta qaddarna bitashdid ibnu kafir al-makiya karanta qaddarna bainakumul mauta to idan muka ce qaddarna bainakumul mauta wato mu ne wanda muka gurgwaje muku mutuwa ma'ana muka iyakance shekarunku wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umur likala alam ba'd ilmin shay'a Allah subhanahu wata'ala yake cewa daga cikin ku akwai wanda ake karbar ransa ba ma ainihin sai yayi wata doguwar rayuwa ba wani ran da aka yi shi ran nan zai rasu wani ranan sunan sa ran nan zai rasu wani bayan shekara daya wani bayan shekara biyu wani ma sai ran da aka daura masa aure amarya bata tare ba ran nan zai mutu wani kuma zai yi shekaru 100 ya haura kowa duk abinda Allah ya debo maka wallahi ko ana ha maza ha mata sai ka kai duk dolancin ka to ba za ka mutu kafin ajalin ka ba duk mazamazan ka da jaruntakka ba za ka mutu kafin ranar mutuwar ka ba sai na Khalid ibn Walid Allah kara masa yadda takobin Allah zararre bai taba jagorancin yakin da ba a ci nasara ba a jahiliya ko a musulunci lokacin da yake kan gadon ajali malaman sirra suka ce tsakanin sara na takobe da harbin kibiya da sukan mashi sun fi 80 a jikinsa to amma kuma a gadansa Allah ya nufin zai mutu yake cewa yanzu ga karin zai mutu akan gado kamar raƙumi ba haka yaso ba wane mutum kai ko ko ne inda za a yi wani ritso ka gudo Allah ya saka iso gida ka koma to sai ka yi sujudu shukr alhamdulillah Allah ya so to shi kuma shahadar yaso a fagen famar Allah kuma ya kaddar a gadansa zai mutu to wannan yana nuna mana rayuwa a hannun Allah subhanahu wata'ala take ai hatsarin mota kaga mota ta zamo kaman gangurin da aka take amma sai ka ji wani ko targade bai yi ba wata mota ta yi hatsari kaga ko danjar ta bata fashe ba a ce ba wanda ya fita a ciki domin rayuwar a hannun Allah take subhanahu wata'ala to sai ce nahnu qaddarna bainakumul mauta mu ne muka gurgwaje muku mutuwa kowa da abin da Allah ya debo masa kuma daga cikin kalubalen da Allah ya mana duk yadda kake son mutum baka isa ka kara masa ba yanzu a ce kai a matsayinka na magidanci ai ba wanda yake so ya rasa uwa ko uba ko mai tsufan su dan adam yana son kayan sa inda ne mutunci ne to zaka ga cewa ga dattijo akan gadon ajali ƴaƴansa 30 40 da ƴan 10 da ƴan 20 da ƴan 30 da ba su isa su yi masa karo karo wannan yace to ni na ba da uku wannan yace biyar wannan yace 10 a hadawa da tijo mu ƙara ainihin ganin sa wane mutum in lokacin yazo an riga an gama wannan kansa sai zama kalubale cewa ashe Allah shine mai ikon yi duk yadda ake son mutum ba za ya kara masa ba kuma duk yadda ake kinsa in ta Allah bata zo ba zai mutu ba wancan ya ganshi ya kwafa wancan ya ganshi ya ji haushi wai mai haizu bai mutu ba to kai ne rayuwarsa take hannunka ko kuwa hannun Allah take subhanahu wata'ala wani ana so ya mutu Allah ya kara masa lafiya wani kuma ana ta so ya rayu ya ta rashin lafiya sai ka iya mutu saboda abun hannun Allah subhanahu wataala yake to sai ce na hannu kaddarna bainakum al-mauta mu ne muka gurgwaje muku mutuwa kowa da kwanakin da Allah subhanahu wataala ya bashi amma dai iyaka tika tika tik aina ma takunu yudrikum al-maut walau kuntum fi murujin mushayyada kiran ibnu kathir qadarna bainakum al-maut mu ne muka hukunta muku mutuwa ma'ana dole sai kun mutu hukunta mutuwa daban sannan kuma tsawon kwanaki daban to kowane an kaddara shi an debo mutun kwanakin da zai yi sannan kuma dole ne sai ya mutu duk dabararsa shi yasa Allah ke ta qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum wato Allah sai yi wa mutuwa take biyu waccan ayar Allah sai ce aina ma takunu yudrikumul maut duk inda kuke mutuwa sai ta cin muku ma'ana kaman ga kanan ka dafa kiya kana gudu ka guje mata ita kuma zaka iya guje mata ba ta biyo ka a guje to kuma ita wannan ayar qul innal maut alladhi tafirruna minhu mutuwar da kuke ta gudu fa innahu mulaqikum ita kuma ta taro ka ta gaba za ku cakuda ku hadu to yanzu da Allah aka ce wani ya biyo ka a guje wani ya taro ka ka san sai ka shigo hannu a baka da zabi sai ka shigo hannu in nufin kaka guje mata to shikenan tana nan a gaban ka inda baya baya zaka tuna ba ta biyo ka yaqulu insanu ayna al-mafar saboda haka kenan Allah shine ya kaddara mutuwa kuma mutuwan nan ita ce wa'azi na ƙarshe duk wanda mutuwa bata zama wa'azi a wajen sa ba to ban san me zai zama masa wa'azi ba wanda daga cikin musibar da muke fama da ita yanzu kenan abun bakin ciki da takeici zaka ga mai gida ya mutu uwar ƴaƴa ta mutu wa ya mutu kane ya mutu babban mutum ya mutu yanzu ya rasu aka binne shi da safi kila karfe 10 wallahi karshe kafin 11 12 ana wannan zaman sai kaji an kece da dariya haka kawai sai kaji wani ya dauko wata kisa sai kaji an kece da dariya kai ka ce ba mutuwa akai ba su ma matan haka a cikin gida ana alhini sai kaji kawai an kece da dariya wani bawan Allah jiyan nan ya kawo min ziyara daga wajen Bauchi muna tattauna irin wannan yake tayi zuma daga cikin abin da yake faruwa sai ga mutum yana wankan gawa gawaya a hannunsa amma ko da Allah ya hakuri wallahi wankan gawa muke la ilaha illallah kai yanzu in kai ne ka mutu ana wankar ka zaka so mai wankan ai masa waye fada ana wanke ka wannan shine karshe arshin lissafi da wauta kana tunanin mutuwar kamar har ka zo da wata waya wannan wurin har zaka yi amsa waya in kana da lissafi a rayuwa wallahi akwai wanda na gani a makabarta an binne wani yana ta waya ana ta business mu ma wannan kayan ba mu saye su a haka ba dan Allah ba za a sayar ba ai in mun fadi idan muka sayar ya manta zai shigo wannan rabi to yanzu idan mutuwa bata zama wa'azi mutun ya shiga taita yasa me zai zama wa'azi wanda da cikin magabata ya ga wani aminin sa ina jin ko dai a makabarta ana binnewa ko bayan an dawo sai ya ga an yi wani abu yana dariya yace kai a wannan hali kake dariya yace to daga yau na daina maka magana to yanzu mutuwar ta daina yi wa mutane barazana a makabartar ana hirar duniya ana amsa waya ana wankan mamacin ana yi ana zaman makokin ana yi wani zaman makokin wallahi in baka sani ba sai ka dauka zaman buki yake Allah ji kamalin Allah ya ba Allah ya kare malam professor Muhammad Sani Umar yake ta akwai wata rasuwa da aka yi aka zo aka hada dina ma wani bawan Allah bai san abin da ake ciki ba ya zo mallan ya ci kaji ya ci shinkafa ya ci abubuwa ya ce Allah me mai ta bada to shi ya ga mutuwa akai to wannan abu fa haka muke irin wannan rayuwa haba bayin Allah yaushe zamu hankalta ina alhinin rai koda ba ni kusa da kai bane ballanta na nazikinka mahaifinka ya mutu haka samu bakin dariya mahaifiyar ka ta rasu har ka samu ainihin hakorin dariya ai ya kamata akalla can dauki lokaci kafin ma wani abu na dariya ya zo maka amma wallahi wani abu ne zai samu abubuwan dariya ba dai ba biyu Allah kiya
amin
saboda ka Allah subhanahu wataala yake cewa mu ne muka gurgwaje kwanakin ku da za ku yi a duniya mu ne muka hukunta muku mutuwa wama nahnu bimasbuqin kuma mu ba masu gajiyawa bane ma'ana ba za mu gajiya a wajen karbar rayukan ku a lokacin da kwanakin ku suka cika ba kun ba wanda yake gajiyar da mu har yanzu ni ban ji tantiri da karansa ya kai tsaye ko ya gajiyar da Allah a wajen karbar ransa ba ni dai ban taba ji ba tunda dai har Fir'auna ya kwanta dama to ban ga wani fitsarar dai da zai ce shi yafi karfin haka ba Fir'auna ya mutu yana nan fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya yana nan kaman gawan mataccen bera yayi dagawa yayi rashin mutunci ya cika ya batse ya cika baki amma ya zama khabaru kana to Allah ya ce ba mu zama wanda za a gajiyar ba kuma ba za mu gajiya ba sai ya ce wa laqad alimtu ala an nubaddil amsalakum wato abisa mu canza irin ku wannan shi akun fi ma la ta'lamun nan Allah subhanahu wataala yake cewa ala an nubaddil amsalakum da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi anan da Allah ya ga dama ya biya ta mutane da suke kangara to zai share su ya kawo su ya kwafe makwafin su da su in ya sha'u zihibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wama dhalika allahu bi aziz in ya sha'u zihibkum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin wa kana allahu ala dhalika qadira Allah ce in ya ga dama sai ya tafi yadda ku kuma ya kawo wa'in su kuma wannan abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yashayuzhibukum wa yati bi khalqin jadid wama dhalika 'ala Allah bi aziz to Allah da ya ga dama da ya mana wannan wa in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum da ya so da haka zai subhanahu wataala kuma zai iya bal wannan shine ahwanu alai shine abubi sauki a wajen Allah subhanahu wataala to da ya so da yayi haka yace ala an nubaddil amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun kuma mu masu iko ne mu halitta ku a cikin abin da ba ku sani ba ma'ana Allah da ya ga dama da sai ya dauke rayukan mu kuma in ya tashi sai ya tashe mu wata halittar daban Allah mai iko ne a bisa irin wannan abubuwa domin Allah yayi maskhin wa'ansu mutane a baya daga cikin Yahudawa akwai wanda Allah ya mayar aladu sannan mutanen Annabi Dawud Allah ya mayar da su birrai wa laqad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in Allah ke ta ai kun san wanda suka yi shishigi a cikin ku cikin sha'anin kamun kifi ranan asabar Allah sai ya ce sai muka ce ku zamo birrai kaskantattu malaman tausayi suka ce fakanu ha kuma suka zamo birran to birrai ne yanzu su ne wa'ancan da ko ba su bane kuma akwai birrai kafin wa'ancan koko su ne asalin birrai to malamai suka ce a'a dama akwai buri tun kafin wayancan kuma buri da muke gani yanzu ba irin wayancan bane domin malamai da suka bibi tarihi suka ce duk wanda Allah yayi musu maskhi ya maida su wata litta ba sa wuce kwana uku a bankasa an yi musu wannan domin su zama ainihin darasi Allah in ya ga dama zai iya canza halittar dan adam ya maida shi wani abu daban a to ai ko ba faɗi wannan ba kana ganin wasu ƴan adam da Allah ya yi ma wata halitta kaga su kan ba ƴan adam ba kuma ƴan adam ne irin ka Allah da ya halice ka shi ya halice su kuma ba dan ya ƙi su ba kai kuma ba dan an fi son ka ba jaraba shi ake kai ma jaraba ka ake Allah ka ba mu ikon cin jarabawa sai ce wa laqad alimtum an-nash'ata al-ula tabbas kun san halitta farko ma'ana kun san asalin halitta da Allah yayi ta annabi adam alaihi wa ala nabiyina sallatu wassalam cewa da ƙasa aka kagi halittar sa to tunda kun riga kun san yadda halitta farko take falawla tadhakkarun me yasa ba ku wa'azantuwa ya zama abinda ake fada na umarnin Allah yana kwankwasa zukatan ku tunda kun san da halittar babu ita hal ata al insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura yanzu wani lokaci bai zo ma dan adam ba ma'ana ya zo masa shin wani lokaci ya zo wa dan adam wanda bai zama wani abu da ake ambatawa ko a san da shi ba na'am lokaci ya zo wa dan adam irin wannan ni da kai akwai lokacin da babu mu ba tunanin mu ba san za a yi mu ba kuma sannan Allah ya kawo mu to kai ka san ba sai an faɗa maka ba akwai lokacin da kuma za a neme mu a rasa yadda za mu zauna mu yi taɗi mu ce Allahu akbar Allah ya ji kan wani ya rasu Allah ya ji kan wance ta rasu Allah ya ji kan suwa na sun rasu ka sani ko ka zaba ko baka zaba ba ko mun zaba ko ba mu zaba ba mu za a zauna a fara irin wannan a ce Allah ya mawane rasuwa shi ma ya faɗi rasuwar wa'insu to yau kuma tasa ake faɗa tun ana tuna shi har ma a manta da shi ana cewa wata rana sai labari wanda tije ya ce ai wata ran ma ko labari ba za a yi ba domin ai sai irin wanda suka san ka ne za su yi labari to in suka kare fa kada ba za a yi labarin ba to shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa kun san yadda halitta farko ta faru to me yasa ainihin ba za ku ji wa'azi ba a nan a cikin tafsiri yake cewa afara'aytum ma tumnun ku ba ni labarin abinda kuke zubawa ya ce turiquna abinda kuke zubawa minal mani na digon mani fi arhamin nisa a cikin mahaifofin ƴaƴa mata a antum shin ku ne sai ce bi tahqiqil hamzataini a ce a antum wa quri'a bi ibdali thaniyati alifan a ce antum wa tashiliha a antum وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى أتي أنتم كو أنتم شيني أسك ألف وتلقي كو كما أكي سكا واكا مين مكرن تاري فرقو يتي في المواضع الأربعة أولا مولا لي أفرأيتم أفرأيتم غاشي من يماتم نون مزوما تهرسون دلقا سنة الماء دكما ألبيغ النار تودوانا جيبو دا قدوم كواني أكوي وانا فسكو كيدا أكفتانا كرن توانا الهمزة بدابيو shine ku ne kuke takhluqunahu ayil mani shin ku ne kuke halitta wannan mani din basharan kuma yadda shi ya zama dan adam am nahnu al-khaliqun ko ku mu ne masu halitta Allah subhanahu wataala kai ne mai yin halitta nahnu qaddarna yace bit tashdid a ce qaddarna shine qira'an jumhur wa quri'a bit takhfif a ce qaddarna qira'an ibn kathir mu ne muka hukunta mutuwa bainakum tsakaninku وما نحن بمسبوقين كن بمزمو وند زاسو غجيا با شيني بعاجزين بمزمو وند زاسو غجيا با الا ان نبدل شيني نجعل امثالكم مي وينس مثالكم كو شيني مكانكم امام دينكم وننشئكم كما يزمو من حلتكم شيني نخلقكم فيما لا تعلمون muhallice ku a cikin abin da ba ku sani ba min suwar nasura yace kalkira da kaman burrai inda an ga dama wal khinzir ko amayar da mutane aladu sai yace wal qad alimtum an nashatul ula tabbas kun san halittar farko yake cewa bisukun shin ace an nasha wa quri'a bi fathiha an karanta nasha'ata shine qira'an ibn kafir da abu amr sun karanta duk dai ma'anar su daya yace ayi turabiyya kun san yanayin halitta na ƙasa li abikum adam wanda aka yi ga baban ku annabi adam wal lahmiyya da kuma yanayi na tsoka li ummikum hawwa wato ga mahaifiyar ku hawwa tunda an yi ta da bangaren hagargarin annabi adam alaihi salam wal nutfiyya da kuma yanayin halitta na digon mani lakum gare ku sai yace wa kullum minha to duk wannan salo salo tahwilun min shay'in ila ghairi wato canzawa ne daga wani abu zuwa wani sa kaga annabi adam daga ƙasa aka koma aka zama dan adam da na hawa daga ƙashin hakarkari ta zama dan adam mu kuma daga digon mani aka koma gudan jini aka koma tsoka daga nan kuma Allah ya mai da mu muka zama a matsayin yan adam to shine sai yake cewa falladhi shahadtum qudratahu wannan Allah subhanahu wata'ala da kuka ga wannan cikakken iko nasa ala zalika abisa wannan aiki da yayi qadirun ala tahwilikum to mai cikakken iko ne abisa canza ku ba'da an tasiru turaban bayan kun zama turbaya ila ma kuntum ilaihi wato a mayar da ku zuwa ga abin da za ku kasance zuwa gare shi ko ku abinda kuka kasance zuwa gare shi awwalan tun karan farko minasuwar na daga ainihin yanayin halitta ma'ana bayan mun mutu to Allah shine mai iko ya dawo da halittar mu kaman karan farko da yayi sai ce fa laula tadhakkarun to me yasa ba kwa wa'azantuwa yace fihi idgamut ta'i athaniya a cikin wannan akwai shigar da ta'un ta biyu fil asli wato a cikin asalin kalman fil dhari a cikin dhari ma'ana asalin sa ta tadhakkarun to sai aka ce tadhakkarun wannan shine qira'an mutanen kufa qira'an malam nafi'u da abu amr ibn kathir imman manta ma da ibn amir tadhakkarun to anan an yi idgamin daya ta'un din a cikin wannan dalil to shine abinda Allah subhanahu wataala yake fada sai Allah yake cewa
afara'aytum ma tahrufun antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkarun inna lamughramun bal nahnu mahrumun
to yanzu an yi bayani dangane da halittar mu irin yadda Allah subhanahu wataala ya samar da mu to sai kuma abinda rayuwar mu Allah ya dogara ta akai ta fuskar abinci yanzu ga mu Allah ya samar da mu to sai abinda ya shafi abinci Allah sai ce afara'aytum ma tarusun to ku bani labari dangane da abinda kuke nomawa a antum tazra'unahu shin ku ne kuke tsiro da shi am nahnu zari'un ko ku mu ne masu tsiro da shi amsa shine Allah shi ke tsiro da shi law nasha'u laja'alnahu hutaman da mun ga dama sai mu mayar da shi ya zamo karmani ayi shukar ta fito ba kwaya ko dai sai dai abinda dabbobi za su na karmami fadhaltum tafakkahun ko ne kuna ta mamaki kuna cewa inna lamughramun wallahi mu dai an dora mana hasara bal nahnu mahrumun kai mu dai an haramta mana to wannan ayoyi dole sai dai mu bari sai Allah kai mu gobe insha Allah ta'ala mu ambata abinda Allah ya bada iko abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din amin 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 mai tambaya farko bayan yayi addu'a sai ta tambaya ta ita ce mai mutun ya kamata yayi yayin da mai kiran sallah ya kammala zan nema wa annabi sallallahu alaihi wasallam wasila ne ko kuma zan yi shiru ne domin da yawa limamai ba sa ba da wadataccen lokacin da mutum zai roƙa wa annabi sallallahu alaihi wasila ana kammala kiran sallah sai suke tashi wannan yana daga cikin bid'o'in da zaka ga wasu limamai suna yi da ladanai kaman ba su san ma menene ma'anar kiran sallah ba ma'anar kiran sallah ana kira ka ne ka taho masallaci kai sallah lokacin da za a kira kan nan wani daga bacci yake kiran sallan nan zai tashi shi wani kuma a farke yake amma wani abin ya shagaltar da shi lokacin zai tattara abubuwa ya ajiye sai ma ya nemo buta kila ruwan ba a kusa ba sai ya je ya nemo ruwa wani lokacin da za a kiran sallan nan ya ji yana bukatar ya je ya bawale ko abin da ya kama da haka to kaga ashe zolaya ce ka kira mutum ka ce taho sallah kuma shikenan sai ka shiga sallan nan take wato kaman ka ce masa zo ungo da yazo kuma sai ka kiyi sai ka boye ka kiba shi sunan wannan din kenan ka kira mutum cewa zo mai sallah kana ana rufe baki kawai sai aka je kama to kaga kenan ba da su kake ba to wannan abun ba daidai bane ya kamata a gyara wasu matsalar su sun dauka wai idan aka ce sallah karfe kaza to kaman wahayi ne daga Allah ba a ƙara minti 1 2 3 yanzu misali masu sallah karfe 1 ko karfe 1 da rabi sai karshe a makara ladan ya makara sai kaga sai daidai din zai fara kiran sallar to yana gamawa sai ka ji ikama to wannan bid'a ce tunda ba a ce dole sai an yi sallah karfe 1 sha'an ba in aka kiran akalla a bada minti 5 mutum yayi bawali ko yayi tsarki ko yayi alwala ya dai samu ya zo ya samu jami kiran sallar nan akalla kamar yadda na faɗa ko na sha faɗa abubuwa ne guda hudu na farko ka bi mai kiran sallah yana faɗa kana faɗa idan an zo hai alataini ka ce la haula wala quwwata illa billah su wannan guda hudun to bayan an gama sai kai salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama biyu kenan sai kai allahumma rabba hadhihi da'wati tamma zuwa karshe sai kai raditu billahi rabban wa bil islami dinan har zuwa karshe to wannan sune abubuwa guda hudu na biyar yana da kyau kai addu'a saboda hadisi ya ce ba a mayar da addu'a tsakanin kiran sallah da iqama lokaci ne muhimmi da ake sa ran karɓa addu'a to kaga yanzu duk an haramta wa mutane wannan ana gamawa kawai sai iqama ba yi salatin ba ba a nemi wasilar ba ba yi raditu billahi rabban din ba ballantana kuma addu'ar da ya kamata a ce an yi saboda haka ina fata za a gyara wannan ita ce tambaya ta ita ce malam mutum ne yake zaune a unguwa mai barazanar sata babura ko mashina to malam mutum zai iya bin sallar farilla daga gida domin barazanar bata gari sai ka tauna babur din masallaci ba ka zauna gida ba wannan yace malam mu mutanen kauye ne yanzu haka idan mutum ba shi da lafiya ba a bar wa Allah a ce shi ya dora kullum da akwai abin fada ko a ce mayu ko a kira wani ba Allah ba a ce shi ya dora malam a taimaka a yi mana nasiha don mu ƙara kulawa da tauhidi to wannan al'ada ce ta jahiliya Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah idan kikkiawun abu ya faru gare su sai wannan daga Allah ne wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik Quraisha sai su ce ai manzo Allah shi ya jawo musu wannan kafin ya zo Madina afuwan mutanen Madina har ma su mutanen Makka sai sai kafin ya fara wannan da'awar lafiya kalau suke to yanzu kuma sai a ce ai wani ya sa masa hannu ai ni tunda naga mun saba da wani dama wani irin kallo ma naga yana mun yanzu wallahi tunda muka shiga sabani da shi kaza yake faruwa to wannan jahiliya ce Allah yace ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabaraha ba wata musiba da Allah subhanahu wataala zai kaddara ta faru a ban kasa ko ta faru ga dan adam ko dukiyarsa ko ma menene to face tana rubuce tun kafin alice ka zo duniya Allah ya riga ya tsara wannan al'amarin kuma wannan rashin sanin Allah ne ka dinga dora wa bayin Allah sharri kuma da molanka inda za a ce yanzu ga Qur'ani ka rantsi wani shine yema kaza ba za ka iya ba amma kawai an samu wata munasaba kun samu sabani kuma dama shi anakallahu ne sai a ce to ai shikenan malami ya jefe shi ai malami ya masa kaza amma kuma da za a ce sun yi wani abu na danyen ganye da wani malami sai ya samu wata dukiya ba zai ce ai saboda malam mun yi kaza abin kaza ya faru ba a wannan kuma neman sa ne iya wasu su to dai wannan tamfi ne kuma haramun ne haramun ne haramun ne Allah shi yake dora wa mutum musiba Allah yake cewa wato alladhina Allah da yaban bayi na kware sai ce alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sai ce ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahma Allah ya fadi bayin sa nagartattu yace su ne wanda idan musiba ta same su sai su ce inna lillahi dama mu mallakar Allah ne kuma tunda mallakar su ne da iko ya dora mana abin da ya ga dama kuma mu dama zuwa gare shi zamu koma wannan shine tauhidi tsantsa kuma shine sanin Allah subhanahu wataala Allah ya sa mu gyara wannan yake cewa malam na kasance a duk lokacin da na tsinci kaina a cikin tsananin damuwa nikan tashi nayi sallah raka'a biyu na roki Allah sauki da mafita akan damuwa ta malam hakan ya halatta saboda ina yin sallan ne koda kuwa a lokacin da aka hana yin sallan nafila sai ta biyu yake cewa menene hukuncin mutum ya yanke farcensa amma sai kaga ya bar guda daya bai yanke shi ba har kaga ya girma yayi tsayi to na farko dai ya halatta mutum yayi wata ibada ko sallah ko karatun alqur'ani domin neman bukatar sa wajen Allah subhanahu wataala ya halatta mutum yayi wannan to amma idan abin da ya shafi sallah ne mu sani akwai lokutan da aka hana ayi sallah marar sababi nafila kala biyu ce akwai mai sababi akwai marar sababi mai sababi ita ce kamar tahiyyatul masjid sababin ta ka shigo masallaci to nan shine sabanin malamai wasu suka ce idan ka shigo lokacin hani saboda hadisin Abu Dharr yace manzo alaihi salatu wassalam ya hana mu sallah lokuta guda uku lokacin da rana ta take tsakiya da lokacin da tayi ja tana fitowa da lokacin tayi ja za ta fadi to wannan lokutan hadisin Abu Dharr ko kuma Uqba dai daga cikin su cewa an hana ayi sallah to kuma manzo alaihi salatu yana cewa idan dayan ku ya shigo masallaci kada ya zauna sai yayi nafila raka'a biyu annabi manzo alaihi salam kuma bai to gaciya ba to shi yasa malamai suka samu sabani shin wani hadisin za a dabbaka to sai malamai suka raba biyu suka ce sallah mai sababi ita ka'idanta ko da yaushe haka nan ramuwa ramuwan nan abin da yasa aka ce ka'i a ko da yaushe saboda rayuwa ba ta da tabbas in ka ce to zan bari har sai rana ta wartsake to ina dauki rayuwarka kuma ga sallah ana bin ka bashi da baka tuna ba sai yanzu ka tuna to yanzu da ka tuna i sauri ka yi ta to wasu suka ce a'a ko da mai sababi ce shi wannan lokacin dai da aka ambata uku kada mutun yayi ta kuma wasu suka yi hujja da cewa sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda akwai lokacin da yayi tawafi ya gama bayan sallar asuba har zai yi raka'a biyu raka'atai tawaf sai aka ce sarkin mu'mine ga rana nan ta yi ja za ta fito to sai ya fasa bai yi ba sai da rana ta wartsake sannan yayi to sai wasu suka ce to wannan shi ya nuna koda nafila mai sababi ce in rana ta yi ja za ta fito a bari kada a yi tunda sarkin mu'mine sayyidina Umar mun gamsu cewa yafi mu sanin addini tunda har ya ki lokacin da rana ta danne ta yi ja sai da ya bari ta wartsake to wannan dalili ne da cewa koda nafila mai sababi ce in ɗaya daga cikin lokutan nan ne to a hakura kada a yi to kaga kai kuma taka ba mai sababi bace ba nafila ce da kake so ka tsananta da ita tsananta da ita kana yin bukatar ka to bai kamata ka yi a cikin auqatun nahyi ba lokutan da aka hana ko sai ka saurara sai su mutu sannan sai kai sannan tambayar sa ta biyu ita ce yake cewa akwai masu barin farci wannan gaskiya koyi ne da wanda ba musulmi ba wato haramun ne a matsayin ka na musulmi ka dinga koyi da wanda ba musulmi ba kai ka nuna kurar baya ne ka nuna addini ka ba abun koyi a ciki sai wani bargurbin addini shine kake gani akwai abun koyi wannan ci baya ne fara ta yanke su ake gabaki dai sunna ce ta manzo alaihi salatu wasalam amma saboda an ga wasu yan wajen addini musulunci suna yi sai ga wani mutum musulmi ne amma sai ga ya bar farce daya biyu saboda me saboda ya ga wasu wanda ba sa musulunci suna yi to saboda haka koyi da wanda ba musulmi ba haram ne a cikin addini musulunci ba daidai bane mun sha fada mai aiki alaihi salamu koda a ibada to bai so ya daidai da wanda ba musulmi ba karamin misali shine azumin ashura manzo alaihi salam yayi tsawon yan shekaru yana azumin ashura ashura ita kadai to sai manzo Allah ya fahimci cewa yahudawa wato ita kadai suke ashuran sai ce la in ishtu ila alqabil la asumanna tasi sai ce to in Allah ya raya ni zuwa badi zan azunci 9 ga wata da hada da 10 ga wata dan ya saba mai yahudawa to wannan a ibada kenan to ina ga kuma wani abu wanda yake ma ba daidai ba dama tunda barin faratan zako zako aida ma ba daidai bane ba daga cikin sunna fitra shine akwai yanke farce Allah ya samu dace wannan yace malam tambaya ta ita ce idan ana sallar tarawih idan aka wuce ka da raka'a biyu zaka tashi kai ne idan an gama sallar tarawih ai ba wajiba bace ballantana a ce wai sai ka ciko in ka ga dama ka ciko in ba ga dama ba shikenan abin da ya wuce ya wuce wannan yace malam ina neman addu'a a taya mu da addu'a malam jarabawa ce za mu yi 9 ga watan 3 gobe to ji kenan to Allah ya fada nasa eh tambaya ta karshe a yau yace malam tambaya ta anan ita ce dan Allah menene matsayin abin da wasu yan agaji suke yi a masallatai ranar juma'a sai kaga suna bi sahu sahu lokacin da ake huduba mutane suna zaune sai su dinga dagewa akan gyara sahun mutane kuma dai karshe malam idan an tayar da sallar mutane suna gyara sahun su da kansu to kaman yanda muka sani idan ana hudubar juma'a asali ba a so mutun ya kowane irin abu kun ga akwai hadisi da yake cewa man massal hasa wal imam yaqtu faqad laga wanda ya daidaita kasa ka dan share inda zaka sa goshi ana huduba to kai lagau to wanda ma yaga wani yana surutu man qala li akhihi ansit wal imam yaqtu faqad laga kuma a wani hadisin wa man laga fala juma'ata lahu wanda yaga dan uwansa yana surutu sai ce kai yi shiru kaga umarni yayi da kyakkyawa ya hana mummuna to kai ma kai lagau kuma hadisi yace wanda ya lagau ba shi da juma'a to menene ba shi da juma'a zahiriya da wasu suka ce zero yazo ya koma zero wanda suka dan tausaya suka ce a'a zai koma ne da lada azhar to koda ma lada azhar ka koma ai ka shi baya juma'an nan so dai ake yin ta a sati kuma matsayinta ba karami bane ba to almuhim su yan agaji malamai da suka yi fatawa suka ce ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun duk abinda wajibi ba zai cika ba sai da shi to ya zama wajibi akwai wasu abubuwa a rayuwar mu ta yanzu dole sai an yi su misali yanzu sai ta abubuwan hawa da kula da su shine zai sa mai abun hawa ya samu natsuwa a lokacin da yake masallaci ya san cewa babar dinsa da ya ajiye ba za a bari wani ya dauka ba sai an sallame daga juma'a amma idan ya san cewa in ya ajiye babar dinsa ba mai kula to haka zai sallar rabi da rabi rabi na masallaci rabi na wajen babar dinsa ya tunani to sai da yan agaji za su saita wannan babura kuma su kula da su ba za a bari wani ya taba ba sai an tashi kaga wannan wani abu ne wanda ya kamata to da abubuwa da suke da alaka da wannan to sai malami suka ce to ira wannan ayyukan wanda ake bukatar su dan agaji babu laifi sai ko da ana hudubar juma'a dan zaka ga cewa wani lokaci ma wani abu zai taso babba dole sai an yi ma maganganu tsakanin in agaji kila an kulle hanya wasu sun taho da mara lafiya ana so ainihin a ce su kauce domin a wuce da wannan mara lafiya kan masallaje da ba su da fadin wuri suna yin shimfida akan tituna misali to irin waɗannan abubuwan malami sai suka ce ainihin babu laifi domin maslaha ce ta ita wannan sallar to amma abin duk da ya zama ba dole sai an yi ba to wannan bai kamata ba kun ga kaman gyara sahun wanda suke sallah bai kamata a ce ana huduba dan agaje na ci a gyara sahun ba domin kaman yanda mai takardar ya faɗa dole ne idan an gama huduba ne sai an gyara sahun nan dole shi da kansa liman zai ce a gyara sahun bayan an yi ikama so abin da ya zama dole shine abin da ya kamata kuma da wasu yan agaje da su ma suna zagayawa da akwatin neman taimako ana huduba wannan ma ba daidai bane ba daidai bane sai dai su zagaya da akwatin kafin a fara huduba ko kuma bayan an sallame daga sallah ina fata Allah ya sa mu dace اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا